da yake magana a wurin taro na 18 na kwamitin aiki da cikawa kan yaki da halasta kudaden haram a kasashen yammacin Afrika.
Mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Ni Oshinbajo yace matsalar halatta haramtattun kudade da kuma samar da su ga kungiyoyin ta'adda a kasashe irin su Najeriya na haddasa barazana.
How did a once obscure sect domiciled primarily in a single city in northern Nigeria?
Kiyaya wata akida da ta sansaro daga wani birni a arewacin Najeriya ɗaya tilo za ta tankama ta zama bala'i ba kawai ga Najeriya kaɗai ba amma hata ma mai kasashen yankin tafkin Chadi. Na tabbata wani kaso mai yawa na amsar wannan tambaya a iya ta'allaka ta ga gungun masu halatta kudaden haram na ƙasa da ƙasa da ke samar wa Boko Haram kudade don tabbatar da cigaban wanzuwarsu.
There's absolutely no way that Boko Haram would have grown as dangerous as it did without access to funding and resources.
Babu yadda za a yi Boko Haram ta bunƙasa ba tare da samun tallafin kudade daga ciki da wajen Najeriya ba. Abu ne sananne cewa ba tare da samun tallafin waɗancan algungumai na ƙasa da ƙasa ba, babu yadda za a yi Boko Haram ta zama alakaka ga wannan yanki namu.
The threat of terrorism or other organized criminal activity in our sub-region.
Kalaman mataimakin shugaban Najeriya kenan Farfesa Ni Oshinbajo. Duba da tsauraran sharuɗin aikewa da kuɗi ko a cikin ƙasa guda, ballantana ƙasa da ƙasa, ta yaya ake aikewa 'yan ta'adda kuɗaɗe ba tare da an gane ba? Wannan ita ce tambayar da na yi wa ƙwararre kan sha'anin tattalin arziki Malam Yushewu Aliyu.
Najeriya ƙasa ce wacce ta samu ƙwarewa a fitar da kuɗaɗe da kuma shigar da kuɗaɗe cikin ƙasanta saboda akwai wakilan masu irin waɗannan aikace-aikace. To saboda haka su kuma masu harkokin kuɗi a duniya kullun suna da bayanan abin da ke shiga ke fita, kuma in dai burin mutum ya samu kuɗi ne, in suka gane shi to za su iya amfani da shi a shigar da kuɗi ta filayen jirage, su kuma sun shigar da shi ta filayen jirage su shigo da shi ƙasan ko kuma su fita wajen ƙasan su tafi ƙasashen da suke da irin waɗannan kofofi a basu waɗannan kuɗaɗe su kuma su shigar da shi a cikin account ɗin mutanen da suke son a shigar. Kuma ƙasar Najeriya tana da ƙungiyoyin addini wanda kowa yana kokarin a ce yayi aikin Allah, saboda haka aka samu dama kowa sai ya aika kuɗaɗe ko dai ta majami'u ko kuma ta masallatai ko kuma ta ƙungiyoyi masu zaman kansu.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.